sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
To assalamu alaikum masu sauraro da fatan ada kan shin hantsin yau Asabar 7 ga watan Oktoba lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jiya Juma'a kasar Pakistan ta ce za ta tasa kiyar bakin haure ciki har da yan kasar Afghanistan miliyan 1,700 a wani tsari na BW kuma dalla dalla tana mai kawar da duk wani dalili na fargabar rikaman jama'a da kura barkatai. Ranar Talata gwamnati ta umarci dukkanin yan kasashen waje da ke zama cikin Pakistan ba tare da izini ba da su koma kasashen su na asali zuwa ranar 1 ga watan Nuwamba ko kuma a ta sakiyar su matakin da gwamnatin Afghanistan karkashin yan Taliban ta ayyana a matsayin rashin imani. Kungiyoyin rajin kare yancin dan adam na kasa da kasa ma sun yi kira ga hukumomin Pakistan da su janye wannan shawarar. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Pakistan Mumtaz Zahra Baloch ta kare wannan mataki jiya Juma'a yayin da take maida martani kan sukar. Gwamnatin mulkin soja ta Niger ta faɗi da daren Alhamis cewa sojojin Faransa 400 da ke garin Ullam na kudu maso yammacin kasar ne za su fara ficewa a ƙarƙashin tsarin wata yarjejeniya wadda ke daɗa kawo cikas ga tasirin Faransa a yankin Sahel mai fama da rigingimu. Tashin sojojin na Faransa daga Niger ya kasance wata babbar bukata ta sojojin da suka kwace mulki a watan Yuli wanda ɗaya ne daga cikin jerin juye-juyen mulki na sojoji a yankin Sahel na yammacin Afirka wanda ya yi matukar shafar fafatawar da yankin ya shafe gwamman shekaru yana yi da yan tawaye masu alaka da kungiyoyin Al-Qaida da ISIS. Da farko dai sojojin na Faransa sun turje suka ki yadda da halalcin gwamnatin mulkin sojan. To amma a watan jiya shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yanke shawarar kawo ƙarshen hulɗar soji da Niger da kuma janye dukkanin sojojin Faransa wajen 1,500 daga ƙasar. Yan majalisar dokokin ƙasar Rasha za su sake aunawa su ga ko shin ya kamata ƙasar ta janye daga yarjejeniyar gwaje-gwajen makaman nukiliya ta CTBT wadda ta hana gwajin makaman nukiliya a matakin ƙasa da ƙasa a cewar mai magana da yawun majalisar Vyacheslav Volodin jiya Juma'a. Bayanin na Volodin na zuwa ne bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi gargaɗi cewa ta yufa Rasha ta fice daga wannan yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa tunda Amurka bata ma tabbatar da ta shigar ba. Wata bakanadiya mai alaka da wasu masu da'awar jihadi na kungiyar ISIS wadda aka taso kiyarta daga wani sansani a Syria watanni 6 da suka gabata ta gurfana gaban kotu inda aka tuhume ta da shiga kungiyar ta'addanci a cewar yan sanda jiya Juma'a. An kama Amara Amjad ranar Alhamis a Milton Lardin Ontario da ke yammacin birnin Toronto saboda zarginta da taka rawa a harkokin kungiyar reshen Iraki da Al-Mashriq a cewar rundunar yan sandan Royal Canada. Matar mai shekaru 29 ta samu beli yayin takaitaccen zaman kotun inda aka tsaida ranar 17 ga watan Nuwamba don zama na gaba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu duba kalubalen tsaro da shiyar kudu maso gabashin Najeriya ke ci gaba da ƙara fuskanta. To madalla, kungiyar ƴan awaren Biafra da ke neman ɓallewa daga tarayyar Najeriya na ci gaba da masa kaimi a yankunan kudu maso gabas, inda a baya-bayan nan suka fi mai da hankali wurin kai hare-hare akan jami'an tsaro. To ko a halin yanzu me ake ciki? Wakilinmu Lamido Abubakar da ke wannan yanki ya turo mana da wannan karin bayani.
Kungiyar nan ta IPOX sun ce sun kwace wata babbar mota mallakar rundunar sojan Najeriya a yankin Olu na jihar Imo, wanda kuma ke dauke da dimbin makamai. Kungiyar ta IPOX dai ta ce ta dakatar da amfani da plate number Najeriya a kowace mota a yankin na jihohi biyar na kabilar sa Ibo, kuma duk mota da ke kokarin shiga yankin ta gwamnati ko kamfani ko kuma masu zaman kansu su gagota amfani da lambar Biafra. Musa Siyaman Ifa shine mai magana da yawun kungiyar ta IPOX yace,
I want everyone to understand that from tonight we have banned the use of Nigeria plate number, any federal government or state government plate number in entire Biafra territory.
Yana cewa ne a wannan dare muna son mu shaida muku cewa daga yanzu kungiyar nan ta IPOX ta haramta amfani da lambar motar Najeriya ko ta tarayyar kasa ko ta jiha a cikin wannan kasa ta Biafra. Kuma daga yanzu duk wata motar gwamnati, musamman kilar Hilos ta gwamnatin jiha ko ta tarayya da kuka gani to ku kama ta, ta zama ta kasar Biafra. Haka kuma ina mai shaida muku cewar mun samu gagarumin nasara, domin kuwa mun tarwatsa masu takurama yan kungiyar ta IPOX, kuma mun haramta Najeriya a kasar ta Biafra da ma kiran sunanta. Wannan matakin dai ya samu nasara ne karkashin jagorancin sojojin Biafra, wato Liberation Army. Sannan kuma daga yanzu kada kowa ya koma amfani da sunan Najeriya. Hararen yan kungiyar ta IPOX dai bai nuna cewa yayi jallin hasara dimbin rayuka, kama daga na jami'an tsaro da kuma sarakunan gargajiya da ma waɗanda basu ji ba basu gani ba. Kuma bayanai na nuna cewar kwacin motar soji a jihar ta Imo ya kara jefa al'ummar cikin wani mawuyacin hali. Wani gano kuma ɗan yankin na Olu da ya buƙaci a saka sunansa ya ce, yana cewa ne yan bindiga IPOX sun kwace wata babbar motar soji mai dauke da bindigogi kuma mai sarrafa su a hannun sojan Najeriya. Wannan kuma ba karamin matsala bace, kuma za ta kara jefa al'ummomin yankin cikin tsaka mai wuya. Yan bindigar dai ta IPOX sun fito fili sun sanar da halin da ake ciki. Muna kira ga hukumomin kasar da su dauki matakan da suka kamata domin gudun fadawa cikin wani galari. Ko a bayan nan dai sai da shugaban rundunar sojan Najeriya Major General Tarib Labaja ya sanar da wani artabu da kuma soke dokan nan ta zaman gida na dole a yankin jihohi biyar na kudu maso gabashin kasar. To sai dai kuma duk umurnin da hukumomin kasar ke bayarwa na soke zaman gida na dole a kowace litinin, al'ummar yankin na ci gaba da kasancewa a gida tare kuma da fargaba.
Bisa ga dukkan alamu dai kungiyar ta IPOX na kara angizanta ta hanyar ci gaba da kakabawa al'ummar yankin dokokinta iri-iri.
Tasirin yanayin IPOX na Biafra, wanda Musa Inamdi Kanu da ke tsare hannun hukumomin Najeriya ke yi a yankin kudu maso gabashin Najeriya, ya daɗa kazamta, inda a baya ake sa ran rundunar sojan Najeriya ta kawo ƙarshen zaman gida na dole da ke tursasawa jama'a a yankin na kudu maso gabashin ƙasa. Sai kusan aka ga wata sanarwa daga wani Musa Samuel Ofa, wanda ke aiko da bayanai na kungiyar ta IPOX kan cewar yanzu zaman gidan na dole ya zama na musamman. Inji sanarwar, duk da cewar gwamnoni da sarakunan yankin da ma jami'an tsaro na ci gaba da ɗaukar matakai na kawo ƙarshen zaman gidan na dole a yankin na kudu maso gabashin Najeriya. Kusan kuma wannan lamari ya durƙusa tattalin arzikin yankin na kudu maso gabashin gabashin kasar daga dukkan alamu dai bayanai na nuna cewa a fili yan kungiyar ta IFOG na da karfin fada aji a yankin na kudu maso gabashin Najeriya dangane da haka ne ya sana kewaya birnin Owari na jihar Imo domin jin ta bakin yan jihar dangane da wannan lamarin
my name is Sources just that this lockdown have massacred Imo people just that I just believe that with time father will start coming but for now people are just scared to come out because of this unknown government
wannan tana cewa ne sunana success tace kamar yadda ka gani wannan doka ta zaman gida na dole yayi matukar razana ne a jihar ta Imo to amma nayi amanar cewa nan gaba kadan za a fita to amma a yanzu muna cikin fargaba domin gudun farmakin yan kungiyar IFOG ni dai ba zan iya zama gida ba domin idan na zauna gida ba wanda zai dauki lalura ta nan gaba kadan za a fita shi kuwa wani dan jihar yace
the issue of fit at all in the south is especially in a place like Imo state the only places they used to have challenges are in
yana cewa ne batun dokar zama gida na dole musamman ma a jihar Imo muna cikin fargaba muna son tabbatar maka da cewa mutanen da suke kauyuka sun fi samun artabu na jami'an tsaro da kuma ɗan kungiyar IFOG irin su Olu da Ozimbe da NDC duka suna cikin tashin hankali za ga babu kasuwanci al'amura ba su tafiya yadda ya kamata kuma mutane suna shakkun fita domin gudun gagarin yan bindigar IFOG muna kira ga hukumomi da su dauki matakan da suka kamata sanata Hope Ozidimma shine gwamnan jihar Imo
Monday see the traffic more on Monday and Tuesday there's no difference. It's all called sit at home or that is not.
Yana cewa ne mu a jihar Imo muna gudanar da harkokinmu ne yau da kullum musamman Litinin da Talata babu zancen dokar nan ta zaman gida na dole kuma sanarwar da wani ya bai mu bai shafe mu ba a jihar Imo abubuwa na tafiya kamar yadda aka saba kuma ba ma goyon bayan wasu mutane sannan kuma muna sa ran yan siyasa ne ke haddasa tashin hankula da kuma rigimu a jihar ta Imo kuma muna sa ran suna daukar nauyin yan bindiga domin biyan wasu bukatun su na son in tabbatar maka da cewa muna son Najeriya kuma muna son zaman lafiya kasa daya al'umma daya ba ma goyon bayan ballewa muna ci gaba da daukar matakai domin ganin cewa kowa zai ci gaba da gudanar da harkokin su ba tare da tashin hankali ba
a
takaice dai rikicin na IFOG sannu a hankali sai karar ruruwa ke tamkar wutar daji
rikicin yan Biafra na haramtacciyar kungiyar nan ta IFOG wadda Musa Inamde Kanu ke jagoranta ga alamu ya kara tsananta bisa zargin da ake na kai harhare kan jami'an tsaro na soji da yan sanda da civil defense dake aikin tabbatar da tsaro a jihar Imo dake yankin kudu maso gabashin Najeriya inda bayanai suka tabbatar da cewar yan bindigar ta IFOG sun kashe soja akalla 8 game kuma da wasu jami'an tsaro na yan sanda da civil defense da har yanzu ba a kai ga tantance su ba bayanai dai sun nuna cewa an yi wa sojojin kwanton bauna ne a yayin da suke cikin wata babbar mota a yankin Imbanu na jihar ta Imo inda suka bude musu wuta kuma suka kone gawokin su nan take tare da motar da suke ciki jema dai gwamnatin jihar ta Imo sanata Hope Ozidimma ya direkiyar jami'an tsaro na rundunonin tsaro a jihar ta Imo sun ziyarci inda lamarin ya faru rikicin dai na 'yan tada kayar baya a yankin na kudu maso gabashin Najeriya musamman na 'yan kungiyar ta IFOG da ake zargi da tsananta a yanzu jama'ar jihar sun danganta batun da siyasa don ganin cewa zaben gwamnatin jihar na dada karatowa a jihar ta Imo ga abinda wata 'yan jihar Amaka Daniel ke faɗi
There's no feeling at all. There is no blood said that's what is. You understand?
When you talk about the wani ban ji dadin abin da ya faru ba na halaka dingin jami'an tsaro a garin Imbanu rayuka da dama sun salwanta ta hanyar harbin bindiga aka kuma waɗannan jami'an tsaro da aka kashe a tuna ƴaƴan wasu ne kuma mai kai don ka kashe wanda kuke yare daya da ma wanda ba ku yare daya ai wannan cin amanar ƙasa ne aka kuma wasu da dama sun rasa rayukansu sakamakon kiɗan cin ƴan bindigar IFOG To amma dai ni bana goyon bayan kashe-kashe, ina kira ga a koma teburin sulhu domin samun sauki. Kudin mutanen Mbanu muna cikin tashe-tashen hankula, domin zuba jini ba kyau, muna cikin fargaba. Muna kira ga hukumomin kasar da su ɗauki matakan da suka kamata domin gudun abinda ka iya biyowa baya. Muhammad Barde shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Imo, kuma na tuntube shi kan halin da ake ciki.
Wato ka san yadda tunawa yadda shi gwamnati ya saba faɗi cewa wannan abin fa ta wuce gaban batun Biafra ko batun IPOP. Kamar can baya wayan gabu ba sai faruwa ba sai da zabe ta yi kusa. A baya ma wayan da muka kakkama za ka ga su da gurare da abubuwa kala-kala a jiki. To a yanzu haka yadda nake muna da kai, muna da mara sosta guda biyu a hannu, dai mun kamo shi har da bindiga guda. To zuma nan da muna bincike, in Allah da kuma za mu ci ma nasara.
Sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Maina kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a kashi na biyu na cikin shirin da dan gari, a inda za mu ci gaba da kawo muku tarihin garin Rigajkun. A shiri da ya gabata kun ji yadda Alhaji Isan Ibrahim Galajiman Rigajkun ya bayyana wa abokan aiki Hafsa Shehu Rigajkun da kuma Musa Adamu Gulbala yadda garin Rigajkun ta fara samuwa da yadda ta fara haɓaka, har kuma irin yadda ta girma ta haɓakan da yadda mazaunanta suka sami wuri da kuma irin kabilun da suka fara zama a garin Rigajkun. Yau Galadima zai ci gaba da kawo mana tarihin na garin Rigajkun ta yadda har Rigajkun din ta zama Rigajkun din a yanzu, wadda take ɗaya daga cikin garuruwa da ke jingina da garin Kaduna, wato a cikin ƙaramar hukumar Igabin da ke jihar Kaduna. Galadima ya fara ba mu bayani ne ta yadda garin Rigajkun ta fara samun sarkinta na farko wanda ya jagoranci al'umman mazaunan garin na Rigajkun.
Daga nan zama ba zai yiwu ba sai da shugabanci na sarauta mai martaba sarkin zazzauna wannan lokacin ya aiko musu cewa su aika da wani daga cikinsu wanda zai ya jagoransu sarauta sarkin Filanin Rigajkun. To a lokacin su suna da kuɗi, suna da dukiya, suna da jama'a, sai suka ga kawai su sarautan masu suna kyamanci, ga su kuma malamai ne masana littattafai sosai gwargwadon iko dukansu, Allah ba su sani gwargwado, sai suka kyamaci abin. To daga nan tun da za a zauna ba za a zauna ba shugabanci ba, mai martaba sarkin na wannan lokacin yake to ba za a zauna ba shugabanci ba, tun da ba su aiko da wanda zai shugabance su ba, sai aka naɗo wani haɓe shi aka ce wai shi ne zai sarautan Filanin Rigajkun. To daga nan halinsu aka aiko su je su tare shi bayan sallar asar, zai shigo gari zai yi su yi mishi mubara'a. To sun ce tafi sun tare shi kamar abin kirki. To daga nan hankali ta shi, duka lokacin filatancin ne sosai, suka kwafi goshi a kan doki suka batsa-batsa da jama'a ta gana shi, kowane suka rinsa a nakali.
Kenan ba su yarda da shi sarki ba.
Kwata-kwata. Kin gane? Ya koma sai kafin da dawowansu a nan zauri, sai aka naɗa aka rubuta takarda shi Ibrahim kenan ya tawaga da ɗan uwan shi duka gaba daya aka rubuta takarda aka sa a gongola lokacin a gongola ake sawa sai a daura na daura an ka tsabe gongola sai a daura na aka daure sai aka yi mota gokiya siddi wato me jimma nan da nan sai gashi azariya yaje kai jafi wajen so uku sannan fadawa dogari suka taho suka tare shi tunda yana rike da takarda an san dama wannan al'ada ne irin namu na musulmi wanda in yazo ya san dai magana ne kawo shi daga wasiƙa sako ne daga wasu jama'a zuwa ga sarki aka karbe shi sauka aje aka kai aka ba sarki takarda ce to ai dama ya umurce su cewa su kawo wanda za a natsa su wanda zai zama sarkin filanin riga cikin to sannan aka ce su sai su je su kawo wanda zai sarrafa wanda za su natsa shi shine aka tura Abdulrazaki shine babban su shine wanda ya haifi Galadima Hari su Azumi su Alhaji Sambu Alhaji Inuwa wanda na faɗi miki kaɗan daga cikin wanda na san su kenan wanda ainihin ƴaƴan shi ne ya haifa to shine ya soma ai aka soma na ɗaki sarki sarkin filanin riga cikin daga nan ya tsufa lokacin da ya tsufa sai yace shi ba zai zauna a cikin yara ba kin gane sai ya tashi sai ya koma dofan can wajen rigage a ruga tun daga nan tun daga tsallugin dogo lokacin da ya ba dogon tun daga nan har dofana duka rugajen filanin riga cikin ne shikenan yace ba zai zauna anan ba sai ya tashi sai ya koma can to daga can ne Allah ya karɓi rayuwar shi aka ɗauko shi a shaku aka nazana idin shi a nan gidan shi ga gidan shi nan to shi aka dawo da shi nan gidan aka yi zana idin shi daga nan shi ne sai aka naɗa sarkin Fulani Ibrahim shi ne ya haifi sarki ya haifi Abdullahi ya haifi madaki Adamu kin gane ko to lokacin duk dai ba a sauta mu ina ga miki shi ya haifi madaki ya haifi Abdullahi ne gaba da madaki to sannan shine sai aka nada shine sarki ina nan ina rike da sarauta sai Allah ya kawo lokacin da za a shimfida dogo wannan dogo gashi na jirgi hanyar jirgi sai aka yi sabon gal wannan hayi lokacin da dauji ne wurin gaba daya dauji ne to sai aka yi sabon gari to a lokacin nan sai aka yi waɗannan gidaje na sabo lokacin da ana aikin dogo nan jama'a sun samu sai aka yi angon lebura shine sabon gari nan aka yi sabon gari to daga nan sai shi Ibrahim sai ya sauka daga cikin sarauta da sarkin Fulani sai ya naɗa ɗan shi ya bashi ana ce da shi Musa ya ce je sabon gari ya zauna shi ne aka yi wannan gida nan wannan gida wannan gidan sarki gashi nan wanda yake a yanzu ya zauna a nan to shi ya ce duk wanda yake neman karatu na ilimi ya zo wajen shi amma fannin wajen sarauta duk ne wanda sarauta fannin sarauta ya kawo shi ya je wajen ɗanki a sarkin filanin sabon gari a can ahayi to kin ji asalin yanda aka ci gaba da zama kenan har zuwa yau halin da muke ciki
yanzu sarakuna nawa kenan aka yi a garin Rigacikun tarihi yanzu
daga wannan lokacin to akwai sarki Abdurraziki akwai sarki Ibrahim akwai sarki Musa akwai sarki Abdullahi akwai sarki Jafaru akwai sarki Ibrahim dan Galadima aka shi ma sarki ne akwai sarki Ibrahim akwai sarki Alhaji Garasu ne a yanzu har da muke ciki muna tare da su a yanzu amma wa'annan duk ne faɗi miki rayuwar sakare ba su a duniya ainihin tarihi ne da na ga miki to akwai sarki Alhaji Garba akwai sarki Rufa'i Alhaji Garba akwai sarki Rufa'i
yanzu sarkin da ke kujerar mulki shine na nawa ke
sarakuna biyu ne a yanzu da sarkin Sabon Gari da sarkin Tsohon Gari
kenan yanzu ga cikin din biyu ne kenan
shine ne ga mutsaya akwai Sabon Gari kenan shine sarki Alhaji Garba akwai Tsohon Gari shine sarki Rufa'i
yanzu kenan an yi sarakuna tara kenan a garin Rigaci
madallah ainihin garin Rigaci daga wancan lokaci zuwa yanzu tun farkon kafa Rigaci har zuwa yau da muke ciki a yanzu
wani sarki ne ya fi dadewa a kujerar mulki
to gaskiya kin ga dai wa'annan sarki Jafaru ba ya su bane ya bar ma ya sauka ne saboda manyanta ya bar ma sarki Alhaji Garba dan shi da ya haifa shi kuma sarki Ibrahim shi ma ba ya su bane sai ya bar ma shi ma dan shi Musa daga nan da madaki Adamu da Galadima Hari da dan Galadima Ibrahim su ne wanda muke zaune
an taba yin yaki a garin Rigaci ko
to alhamdulillah Allah madaukakin sarki ya tsare mu ba a taba yin yaki ba amma an yi wani tajin a wani lokaci amma wanda yake bai kai ya kawo da har zai a tare jama'a ba an yi wannan rigingimu amma abin da ya shafi rigingimun da aka yi a Kaduna ne shine ta shafi har nan kin gane ko a wannan farko amma tun daga lokacin nan hakikanin gaskiyar magana ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya har yau da muke ciki sai dai abinda ba a arsa ba amma dai a ce gashi an fito na fito da makamai aka anai Allah ya sauke wannan abin
wata sana'a mutanen Rigaci kun suka gada a tun zamanin kakanni da iyaye misali kira sassaka power jima da dai sauransu
to alhamdulillah Rigaci kun muna da mahauta su ne asalin mahauta gidan Alhaji Uno akwai kankadi gidan shi babban gida ne gari guda ne gida da jama'a da duk galibi sun tashi sun koma kawo ne shi ne nake son faɗi miki asalin mahautar Rigaci ko tabbas daga su zuwa ƴaƴansu zuwa jikoki
shi ne dai sana'ar da aka gada tun iyaye da kakanni
kawa da kiwo filani kenan da noma kin gane ai akwai ɗaya daga ciki wanda na gaya miki shi cikin tawagan wannan gida shi ana ce miki ma sarkin noma ne sarkin noma kwasau dan na faɗi amma ainihin sunan sarkin noma shehu sunan shehu ne na littafi amma sarkin noma kwaso ake kiran shi wanda yake misali ya fi fice in kika faɗa ka da yawa sun san shi a haka ne
masu karin magana dai yana cewa suna Zanin Dutse shin ko ta yaya wannan gari ya samo asalin sunansa Rigaci kun
alhamdulillah yanda aka nada ma wannan gari Rigaci kun suna zauna can tsallake nan hayin wannan rafi da suka yi Rigaci ana yin wani abu ana ce da shi cikui wa'in zaiwa sun san shi wani abinci ne wanda ake toyawa na game da dabbobi ake nono to filani sun san yadda suke safara shi suka juya shi yake zama cikui to sai ake za mu je cikui za Rigaci kun sauro cikui inda shi ne ainihin Rigaci kun sunan Rigaci kun kenan ta nan yaka samu ainihin suna ne na filani
godiya ta musamman ga Galadima garin Rigaci kun Alhaji Isaac Ibrahim Galadima da kuma abokan aiki wanda suke hidiman dauko mana hiran wato Musa Adamu Gulbala da Hafsat Shehu Rigaci kun wanda suka wakilci gidan rediyo nagarta domin yin wannan hira wannan shiri kamar da kuka sani shiri ne da ke zuwa muku da haɗin gwiwa da gidan rediyo nagarta muryar haɗa kan jama'a da ke Kaduna Najeriya da kuma sashin Hausa na gidan rediyo muryar Amurka da ke Washington DC a madadin dukkaninsu Nasir Yakub ne da ke mana fatan alkhairi a kasance lafiya
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.